sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Dalol da Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio dake birnin Kumasi. Ma sauraro Tamar Abadi ce ke muku sallama a shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin Tamagaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatan mu da dama a ciki har da wasu sassa na babbar headquarters mu dake birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa hukumar yaki da cin hanci da rashawa a Jamhuriyar Niger ta bayyana cewa za ta ƙara matsakaimi ga fadakar da jama'a kan illolin cin hanci da rashawa. A Najeriya kuma al'ummomin karkara a jihar Adamawa dake arewa maso gabacin kasar na kokawa da rashin hanyoyi da kuma ruwan sha. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridan Ghana sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka dake bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkanin su za su zo muku ne bayan an saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfi Lahashin Gumel. Jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin ci gaba da gwagwarmaya don juya nasarar da zaɓen shugaban ƙasa Joe Biden ya samu a zaɓen da aka yi a ƙasar a watan jiya. A wata sabuwar ƙara da aka shigar kotun koli bayan da babbar kotu ta ƙi amincewa da wani yunkuri na soke nasarar Biden da ya samu a jihar Pennsylvania da ke gabashin ƙasar. A wani takaitaccen hukunci ranar Talata, kotun koli ta yi watsi da bukatar da 'yan jam'iyyar Republican na Pennsylvania suka gabatar na neman soke zaben Biden na ƙuri'u 81,000 a jihar, wanda shine karo na farko da babbar kotun kasar ta yanke hukunci kan zaben. Hukuncin shine na baya-bayan nan da aka samu na ƙarar raki masu yawa a duk faɗin kasar ga Trump da yaƙin neman zaben sa yayin da yake kokarin ci gaba da kasancewa kan mukamin sa na wasu shekaru hudu. Fafatawar shari'a da ake a kotu na zuwa ne yayin da aka shirya ranar Litinin za a kada ƙuri'un kwaleji waɗanda ke tantance wanda ya nasara a zaben shugaban ƙasar Amurka, kuma mai yiwuwa a tabbatarwa da Biden ƙuri'un da ya samu 306, wanda ke zuwa daidai da ƙuri'un da Trump ya samu a zaben shekarar 2016 lokacin da ya ayyana cewa ya yi nasara da gagarumin rinjaye a kan Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat. A ɗaya ɓangaren kuma, ɗan zaɓen shugaban Amurka Joe Biden Hunter ya faɗi jiya Laraba cewa lamarin harajinsa suna ƙarƙashin binciken gwamnatin tarayya, lamarin da ya sake bankaɗo da tambayoyi game da harkokinsa na kuɗi batun da bai yi tasiri ba a yaƙin neman zaɓen mahaifinsa. A cikin wata sanarwa da ofishin karɓar mulki na zaɓen shugaba Joe Biden, Hunter ya ce ya samu labarin binciken ne a ranar Talata, sai dai bai yi bayani dalla-dalla game da lamarin ba. Na ɗauki wani al'amari da matuƙar mahimmanci, amma ina da ƙwarin gwiwa cewa ƙwararren bincike da cikakken nazari na zahiri game da wannan al'amura za su nuna cewa na gudanar da al'amura na bisa doka da yadda ya kamata. Game da amfanin ƙwararru masu ba da shawara akan haraji, in ji shi a sanarwar. Hunter Biden ya rade yana takun saka da shugaban Donald Trump da magoya bayansa waɗanda ke zarginsa da cin ribar alakar siyasa da yake da ita. Trump da magoya bayansa sun kuma gabatar da zarge-zarge marasa tushe na rashawa da ke da nasaba da aikin Hunter Biden a Ukraine a lokacin mahaifinsa ya kasance mataimakin shugaban ƙasa kuma yana jagorantar mu'amalar gwamnatin Obama da ƙasar da ke gabashin Turai. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi jiya Laraba cewa samar da agaji a yankin Tigray na Habasha shine abin da zai sa a gaba. Guterres ya ce, ina sake daddadawa, samun damar ba da taimakon agaji ba tare da ɓata lokaci ba da kuma gaggauta dawo da bin doka a wani yanayi mai tsaro da kuma mutunta 'yancin ɗan adam tare da share fagen samun sulhu na gaskiya da kuma ɗorewa. Guterres ya faɗi hakan ne a wani taron tattaunawa tare da shugabar kungiyar tarayya Afirka Musa Faki Muhammad. Da yake amsa tambayoyin manema labarai, Guterres ya ce yayi waɗannan kalamai ne ga Prime Minister Habasha Abiy Ahmed, kuma akwai cikakke karbuwa daga Prime Minister na buƙatar fuskantar wannan alƙibla. Ranar 4 ga watan Nuwamba ne fada ya barke a yankin da ake rikici a arewacin Tigray tsakanin kungiyar ƴan tawayen TPLF da sojojin Habasha. Dubban mutane ne ake jin an kashe a rikicin wanda ya raba mutane sama da miliyan 1 da mahallansu, ciki har da ƴan gudun hijira sama da 45,000 da suka tsere zuwa makwabciyar ƙasar Sudan. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Sudan na cikin wani mawuyacin lokaci yayin da take sauyin sheƙa zuwa tafarkin demokradiyya, kuma tana buƙatar goyon bayan ƙasashen duniya da ya shawo kan ɗimbin ƙalubalen tattalin arziki.
To madalla, labarun duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za mu fara ne da Jamhuriyar Niger, inda a yayin da aka yi bikin tunawa da ranar yaƙi da cin hanci ta duniya a jiya Laraba 9 ga watan Disamba, hukumar yaƙi da cin hanci a ƙasar wato Halsiya ta bayyana shirin ƙarfafa matakan faɗakar da jama'a game da illolin wannan mummunar ɗabi'a, kamar yadda daraktan watsa labarun hukumar Attau Mutari ya bayyana a wata hirarsu da Salamu Munibarma a birnin Yamai.
An yi wani kundi wanda za a yi kirshi nan gaba na waye ma ƴan lakwal da mushinan lakwal da duk wani partner sosio kai a waye ka ai sensibilization don saboda mutane su kama su gane mene ne cin hanci da rashawa, tunda yakin wannan ba na Halsiya bane kadai, dambu in yi yawa Benjamin. Alhamdulillah Halsiya tana da mataimaka masu taimaka mata, Union European ta zo tana kama saboda ta lura aikin da muke da gaske ne. Shugabannin Halsiya an yarda da su, an san aikin da suke da gaske ne, kuma ana ganin sakamako, ana ganin result, ana ganin da abin da muke gani. Kuma an ka lura akwai American project shiga sun zo suna tare da mu, akwai NDI suna tare da mu, kai dai kungiyoyi daban-daban na waje masu kallon abu da idan rahama sun lura cewa Halsiya aikin take da gaske ne, saboda wannan sun zo suna tare mu suna kama mu. Bana alhamdulillah duk da akwai coronavirus an yi aiki da yawa kuma ana cikin mu. Kuma ka'idar ta yi mu ta yi bintike mi rapport mu aje mu justice ta ci gaba da aiki, kuma ka'ida ta ce dole justice ci gaba da aiki. Gaskiya ya rage, amma wani cin hanci ke akwai wanda kowa yake tada mu shankali wanda mutane ba su so, kuma kun san inda yake, wanda kamar sama yake wani wuri wanda ya sha mutane, ka kuma aka duba ƙasa sai ka ga cin hanci wani ne yau da gobe, wani ba da sabili ne, wani police ya tsada kai tabbai ka takardu ka bashi wani abu, shi ma yana sha mutane kai, shi ma nan wurin Halsiya tana ta nazari bisa yanda za ta yi tare da kama da sa hannun kowa wanda ya kamata wanda cikin wannan aikin a samu a ciwo kan wannan matsala. Abin da ke so in ƙara jaddada nan wurin shi ne kun ce Halsiya aikin da take yi a justice kamar mutane suna kuka ba a samu biyan bukata, kar ku shi komi babu tsoro babu ja da baya, kowa ya san presidentin Halsiya kowa ne yau, musamman ba mutum bane wani wanda ake kewake kuma yan kewaye da shi duka rantsuwa su kai.
Yanzu kuma sai tarayyar Najeriya, inda al'ummomin karkara a jihar Adamawa da ke arewa maso gabacin kasar ke kokawa game da matsalolin da suke fuskanta musamman na rashin hanyoyi da kuma ruwan sha. Wannan na zuwa ne yayin da gwamnatin jihar ke kashe biliyoyin nerori domin samar da gadar sama a fadin jihar, batun da ya jawo cece kuce. Al'ummomin yankin Cigari na cikin yankunan da ke kokawa, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz daga Yola.
Yanzu haka dai, kamar wasu yankunan karkara, al'ummomin yankunan Cigari, Beti da kuma ƙauyukan da ke makwabtaka da su a ƙaramar hukumar Fufuwar ta jihar Adamawa, wanda akasarin su manoma ne, na ko cikin mawuyacin hali sakamakon matsalar hanya da kuma rashin ingantaccen ruwan sha. Yayin ma wani ziyara gani da ido da muka je, sai da kuma muka dandane wahalar da al'umman ke sha.
Yanzu haka dai ina cikin wannan gari na Cigari, kuma ina kan hanyar nan na Karlahi. Wannan ita ce tsohuwar garin Cigari, kuma za mu ji irin matsalar suke fuskanta musamman mata wuraren ababen mara rayuwa.
Da farko Honorable Danladi Marafa, tsohon kansila kuma ɗirgacin shugabannin al'umma yankin na Cigari, ya ce rashin kyawun hanya na fada musu matuka.
Assalamu alaikum Malam
Ibrahim
Abdulaziz. To na gode da ziyara da ka kawo mana a Cigari, kuma muna kira da babban murya, tunda ba wai sai mun faɗa maka, tunda ka ga hanyar nan ba abin da za a ce maka, hanya dai wanda shekaru da shekaru muna ma gwamnati kuka har yanzu dai muna so a share mana hawaye don hanyar nan ko da ake hanyar shano ya kamata da fiye kakkau hanya ne wanda ba zai wuce kamar minti 20 daga Yola zuwa Cigari ba amma yanzu daga marraban Cigari zuwa Cigari ma sai kai awa daya zuwa awa daya da rabi kafin ka iso Cigari wannan ma in kana son sauki akwai hanyar daji wanda bai kamata mu bi ba don wannan hanyar dajin binta ma hadari ne
kamar shekaru nawa aka dauka naga kamar an zo mu ne aiki amma kamar shekara nawa aka dauke nan a lokaci ana wannan aiki ne wannan hanya
to wannan hanya dai mu yanzu ne ce maka ga wanda zai yi kare mu kai maka
shi ma yake lokaci malam Musa Abubakar wani direban mota ya nuna rashin jin dadin sa game da yadda ba a kulawa da yankunan karkara
gaskiya muna da matsaloli kamar haka
kamar ne me
farko dai muna da matsala akan hanya to akan hanya ne abin da zan bada magana akan hanya saboda ina direba kuma ina gaskiya lamarin idan ya kasance aka ce damuna ya kama wani gurin ma ba za ka samu daman shiga ka je gonan ka yi aiki ba da mota kuma shi din ma sai zan maka wahala sannan idan aka ce kaka ya yi sauko amfana wani lokaci sai mashin zai tsaya kuma da wheelbarrow a rika dauko amfana ana kawo cikin gari
a nasu kalaman Muhammad Tukur wani dan kasuwa shi ma ko ya nuna tiketin sa yema da cewa
babban matsalar mu dai ba mu da hanya don shine wannan babban matsalar mu sannan da mu samu hanya kaga sai mu tare mu ga tsaro shi ma muna
batun hanyar nan kan naga lokacin da kamar birji ne akan hanya wai ba kwa zabe ne
to muna zabe kullum abun ne shugabannin suke ta fada za a yi muku ku zabe mu za a yi muku sai mu zo mu yi zaben amma kun ba mu ba a yi muna
bincike na nuna cewa kama hukumar fufore na da mafi girman fili da kuma yawan titunan karkara ko da yake duk kokarin ji daga bakin shugaban karamar hukumar ta fufore abin ko ya citira to sai dai ku a wata zantawa da ne da shi kwanaki kwamishinan hakokin karkara a jihar Adama Honorable Abdullahi Frembe yace ai ba su mance da irin waɗannan tituna ba
to alhamdulillah Abdulaziz mu tunda Allah ya kama wannan wuri kamar yadda kowa ya sani ne mafi yawan al'umma a karkara suke da zama ba ma jihar Adama ba kusan ko ina a karkara ake da zama to in ba a manta ba kuma yanda kowa ya sani ne zaka samu saboda karkara ba a sa ido a kansu zaka ga mutane idan sun dauki aiki yan kwangila da ma wanda suke bangaren gwamnati ba za a sa ido ba har a zo ana karirayin cewa an kammala aiki kuma dauki kudi a ba mutum to mun yi nasara wajen ganin cewa duk wanda da suke almundana ba mu bar su sun ci gaba da yanda abubuwan da suke yi da ba kuma wasu ma mun mai da su je su cigaba da ayyukansu
Honorable Abdullahi Adamu Frembe kenan kwamishinan yankunan karkara na jihar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
to yanzu kuma za mu sake komawa jamhuriyar Niger inda za mu ji karashin hirar da shugaban tsarin ƴan Niger su ciyar da ƴan Niger wato Tuwazen reshen jihar Agada Salawalu Arzuka yayi game da cika shekaru 4 da kirkiro wannan tsari bayan an ji muhimmancin tsarin na Tuwazen a shirinmu da ya gabata a yau za a ji irin muriyar da yankin Agada su yaci a karkashin wannan tsari
akwai eka wajen 1200 wanda aka yi amenaje ta da aka kan dusu don bunka su don marami akwai eka 1400 na rijiyoyi da aka yi domin a samu ruwa motor pump wannan na ban ruwa wajen da muka samu cikin shi a gaba wajen 953 wanda duka kuma wannan ga halin manoma ka taiwa eh wanda project ne shika wata mako gwamnati ta kawo wata sarrafin program kai hatta ONG wani su ma sun kawo gudunmuwa a gane ko ka san ko na abu magana yake mulko mun samu a wannan sai ta ji me ake cewa sai kamar wata gwamnati ne ake domin a samu ruwa shiga cikin kasa kasa ta shawo kiran kaza a zakin noma wajen 21 muka samu wanda aka yi sabi muka samu wanda aka gyara sai kuma mun tauki shi ma da aka yi tarin shi domin a kwantar da ruwa a yi noma na rani a gane ko in muka dauki wajen abun da ake cewa tun California wannan cibiyoyi wanda ake shi huda da mun ruwa abun da aka samu wajen 1200 muka samu shi duk abun da wannan kanin cikin ta ma duk ganin mun wasu kawa eh wanda san suna yake su in muka dauka wajen shi 1200 kaga ne ko kasan ko shi kiyo ai babu zaman kafin ma an kai ka wajen harkar dabbobi shawarar dabbobi akwai ma abun nan magani na maganin kwari wanda muka samu wajen litar 734 muka samu ton 73 na iri a gane ko muka samu ton 3315 na angare duk cikin jihar na ta agarsa wannan muka samu kuma ton 138 na iri don maganin numarani wani in karuti ne shule labasa ne duka mu samu cikin shan cikin shekaru hudu da muka zance a gane ku don sai inda musa ga wajen sharon dabobi da muka zance yanzu wajen hudu abinda dubu aka huda wajen miliyan guda da 128 da 200 wanda aka hudu na mayan na sharuwa ka in ka dauka wajen waki tumaki abinda muka samu wajen miliyan 330 wanda aka yi hudu in ka dauka wajen rakuma 113 in ka dauka wajen kuma abinda shuka wannan ciyawa ta abinci da gobi wajen eka 630 aka yi noma a cibakar da gobi wasu gari a gane ko akwai abinda ake cewa wannan wutar jisa da sauransu su abinda muka samu 10,300 to kaga dai a taikace ban ba ka ma gaba ɗaya ba da abubuwan da yawa ne ina ce gaya ma duka sai mu kai ɗauki lokacin da zan maka su amma mun rubuce suke kuma wannan wai ba ganau ne ba ta ji sai da muka bi kowane service kowace project kowace program su ba mu sakamakon aikin suke yi.
To fa kar a sha'afa dai muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin Damagaram yanzu kuma ga Sulaiman Muni Barma dauke da shirin nakasa
ba kasawa ba jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulaiman Muni Barma masu bukata ta musamman a jamhuriyar Niger sun dage haika don ganin sun yi galaba a zaben kananan hukumomin kasar na ranar 13 ga watan nan na Disamba yayin da wasu daga cikin su ke jiran zuwa ranar 27 ga wata don fafatawa a zaben yan majalisar dokokin kasa ko da yake ba wannan bane karin farko da na kasar suke shiga zaben kasar ta Niger alamu na nunin yawan yan takarar da suka hada da maza da mata a wannan jikon ya zarce wanda aka saba gani a can baya abinda ake alakantawa da canjin tunanin da aka samu a kawunan jama'a shirin na kasa ba kasawa ba ya tuntubi Muhammadu Murtala Muhammad daya daga cikin yan takarar majalisar da'irar Maradi domin jin dalilansa na shiga wannan fafatawa
sunana Muhammadu Murtala Muhammad ni mushan local ne wanda yake aiki babban ma'aikata wadda take kula da kananan lokaloji na Maradi sannan kuma ni mutum ne wanda nake dauke da na kasa da ta shahi idanu kamar ina da rishin gani Alhaji Sule kasan tunda ake siyasa a cikin Niger in ka dauka mu mutane masu na kasa mun zamanto kamar ƴan rakiya ne a kullum mun zamanto mutane waɗanda kullum sai dai a dauto a da muna sannan na biyu kuma ya zamanto a ba mu incin ko kuma mu san da muna da inci na zaben ɗan takara waɗanda muke so waɗanda muke gani in mun zabe su za su yi muna ayyukan da sun ka dace to wannan shine dalilin da yasa mun ka kuso cikin siyasa mu ma gadan-gadan domin kullum sai a ce tausayin mu ake gani alhali mu kuma ɗan adam ne kamar kowa kuma muna da inci kamar kowa sannan kuma mu ma muna iya kawo namu taimako namu kokari cikin sha'anin ciyar da kasa gaba.
Na'am.
To dan me yasa mu ba za a bar mu mu ma mu gwada ba?
Shin kai din nan dan takara ne na nakasassu ko kuwa dan takara ne na baki ɗayan al'umma?
To sai in ce ni dan takara ne na baki ɗayan al'umma, amma dan takara ne na musamman na su mutane waɗanda suke masu na ƙasa. To za ni kiyaye dukkan haƙƙin kama waɗanda suka zaɓe ni ne, tunda zaɓe ai ba mutane masu na ƙasa ɗaya ne za su zaɓe na ba. Kenan za ni aiki ne da sunan dukkan al'umman mutanen garin Maraɗi. Insha Allah.
To ya kake ganin za ka iya fafatawa da sauran mutane waɗanda su suna da cikakkiyar lafiya alhali ga ka kai kana da naƙasa?
To malam Sule Barma, kai kuma
shi kasa harka kasance a kaman cikin majalisa ta da'ira ta kuma konsai da Islamic Party abu ne yawanci wanda kama 'yan takaran suna karkashin wani parti ne. To Allah ya kaddara ni kuma ina karkashin parti na CPR Inganci, wanda Mamman Kasim Mukhtar yake jagoranci lokacin zabuka na wance na Demises. Yace in Allah ya yarda yana son mu azu takara, kuma shine bana dai Allah ya ita ya tabbatar da shi muka azu takara. Su waɗanda za mu kai tare, dama tare muke nan ga aiki da su, tare muke kamfe, tare muke dukkan abubuwa. Sun san da na zo ne da sunan mutane masu mutane talakawa, kuma muhim abin ga na musamman kuma shine zan cewa mutane masu na ƙasa. Ya zamanto kuma duk abin da za mu hidi wanda zai yi zamanto na kiyaye da kare haƙƙoƙin talakawa masu na ƙasa, kuma insha Allah zai samu shiga.
Kana ganin za ka samu yarda daga wajen talakawa? Ana ganin kamar kuɗaɗe kan yi tasiri sosai a lokacin zaɓe.
Ka san abinda zan ce maka Malam Sule, duk waɗanda muke aiki tare da su, tunda shi ma kankan shi irin ƙoƙarin da ya san nake bada da himma da kuzari, na ya ganin yadda za mu yi mu taimaka ma kanmu da kanmu kamar mutane masu na ƙasa, mu kwaso haƙoƙinmu, sannan kuma mu gyara ma kanmu rayuwa ta mutane masu na ƙasa. Shi yasa ne ya ba da sunana, ya zaɓe ne ce ni azza karata a wannan me ake ta matsayi na kandida na Zilin Maraɗi. Ina da goyon baya na abun da ya shahi talakawa. Na san da an ce musu wane ne ke takara, su suna bayana insha Allah.
To masu sauraro, a nan za mu dakatar da wannan shiri, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakonmu Muhammadu Murtala Muhammad da duka abokan aiki na sashen Hausa, ni Sulaiman Muni Barma ke ce da ku muni lafiya.
Da Sulaiman Muni, yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana.
Jarida da Chronicle da mu so ma sharhin jaridun na yau, kuma a cikin kanun labaranta wannan labarin wata mace mai juna biyu ta kadawa akufa addu zabinta kan ta shiga ɗakin haihuwa. Jarida ta ce an samu rudani da tashin hankali a Kofija yankin Suhum, inda wata mace mai shekaru 40 mai juna biyu Madam Elizabeth Ochire dake Nakuda ta yanke shawarar lallai sai ta jefawa shugaba akufa adu kuri'anta kan ta tafi asibiti. Masu dai kada zabe a cibiyar zabe na Kofija Presby School waɗanda ke cikin layi suna jira jefa kuri'an nasu sun yi mamaki yayin da motar taxi ya kawo wannan mace da ke cikin Nakuda ta shiga layi ta jefa kuri'arta wa shugaba Akufo Addo. Ita ko jaridar Daily Graphic ce ita ce babban jaridar kasar Ghana. Kanan labaran nata sun jere ne kamar haka. Hukumar zaɓe za ta bayyana sakamakon zaɓen da ƙarfe 5 na yamma, sai kuma NDC ta nace cewar ta lashe kujeru 141, sa'annan kuma jam'iyyar NPP ita kuma tana faɗan cewar ta lashe kujeru 135 daga kujeru 267, sa'annan Sheila Battles ta lashe kujerar Abule Kumanov. NDC Fukwasuwa ita kuma har yau ta lashe kujerar da take wakilta a majalisa na Aguna. Sa'annan Osla Uso ita ma ta lashe kujerarta. Ita ko jaridar The Chronicle wannan labarin tarwaitu. Kasar Ghana ta sake kafa wani tarihin zabi. Jaridar ta ce yayin da yanayin siyasa na kasar nan yayi zafi kamar rana. Yawancin mutanen da suka hada da kasashen waje na tunanin kasar Ghana na shirin shiga zabe mafi muni a ran 7 ga watan Disamba. Dan haka aka rinka shirye tarurruka daban-daban domin wayi kan jama'a da mika sakonni na zama lafiya da walwala wanda yayi aiki yadda ake bukata. Zaben da an kai a ranar Litini an sifata shi a matsayin zabe mafi kwanciyar hankali a baya-bayan nan kuma ɗan sa ido na kasashen waje sun gaskata hakan din. Al'umman garin Bulengi dake cikin mazabar Buli a mazabar Watan Yamma basu shiga zaben shugaban kasa da na mambobin majalisa da aka gudanar ba saboda gazawar gwamnati wurin sanyawa unguwar wutar lantarki daga kasar. Unguwar ta ajiye kwalaye a bakin kofar shiga cikin garin da aka rubuta wallahi ya sauke ku lafiya Bulengin babu fitila babu zaben shekara ta 2020. Da wannan muka iso karshen shirin jaridun na yau. Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Gaishe ka Ridwan, za mu kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Babu wanda ya mamaki bayan da sha'awar da gwamnatin Cuba ta nuna wajen tattaunawa da matasa masu zanga-zangar lumana ta zama na dan takaitaccen lokaci. Kasa da sa'o'i 24 bayan da ganawar da aka yi tsakanin wakilan masu zanga-zangar da mataimakin ministan al'adu Fernando Rogers, sai kawai gwamnatin ta yi watsi da damar da ta samu ta mutunta 'yancin mutanen Cuba. Rogers ya soki masu zanga-zangar, ya kuma yi watsi da damuwar da suka nuna kan yadda ake tauye 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma yadda 'yan sanda ke addabar ma'abuta fasaha masu ra'ayin kansu. Da dama daga cikin masu zanga-zangar 'yan kungiyar San Isidro ne, wacce mahaɗa ce ta marubuta, masu zane-zane, mawaka da kuma sauran 'yan ƙasar waɗanda suka harzuka da irin matsin lambar da gwamnatin ƙasar ke daɗa yi, ciki har da dokar da ta wajabta ma duk wani ma'abucin fasaha yin rajista da gwamnati. Kwanan nan masu zanga-zangar suka nuna rashin amincewarsu da zartas da hukuncin da aka yi ma wasu fitattun mambobin kungiyar ba tare da bin ka'ida ba, ciki har da mawakin nan Dennis Solis Gonzalez saboda kawai ya bayyana ra'ayinsa. Gwamnatin ta sha sa Solis gaba saboda kawai yana amfani da 'yancinsa na bayyana ra'ayi ta wajen yin Allah wadai da irin tauye haƙƙin ɗan adam da ake yi a Cuba. Suka kuma kama shi ranar 9 ga watan Nuwamba. Gwamnatin Cuba ta hana Solis magana da kowa na tsawon kwanaki 3 kafin ta jefa shi kurkukun tsawon watanni 8 saboda kagaggiyar tuhumar nan da suka kira raina hukuma. Hukumomin Cuba sun kama dimbin 'yan jarida da 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam masu neman bayanai game da shi ko kuma kiraye-kirayen a sake shi. Duk da tsauraran mataki da gwamnati ta ɗauka, an ci gaba da zanga-zanga game da halin da yake ciki da kuma rashin 'yancin faɗin albarkacin baki. Haka kuma 'yan sanda sun ci gaba da kai samame da kuma kame. Jama'a a matakin ƙasa da ƙasa sun bayyana rashin amincewarsu da wannan danniyar, ciki har da ƙungiyar Amnesty International. Ita ma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ɗauka ƙwaran matsayi. A wani rubutaccen bayani, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka na mai Allah wadai da yadda gwamnatin Cuba ke kuntata ma 'yan raji waɗanda ke zanga-zangar lumana, ta nuna rashin amincewa da jefa mai kare 'yancin ɗan adam Dennis Solis Gonzalez kurkuku. Muna kira ga gwamnatin Cuba da ta yi watsi da wannan hukuncin da aka yi cikin rashin adalci da kuma sake shi ba tare da wani sharadi ba. Gwamnatin Amurka na tare da mutanen Cuba, kuma za mu ci gaba da yin tur da irin wannan mummunar kuntatawar da ake ma mutanen Cuba waɗanda ke amfani da 'yancinsu, a cewar sakatare Pompeo. Ya ƙara da cewa, muna kira ga aminanmu mabiya tafarkin demokradiyya a faɗin duniya da cewa su tashi su yi ca, su kuma maida batun mutunta 'yancin ɗan adam sharadin yin hulɗa da gwamnatin Castro. An saurari sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da magaram.